Why is there no portal into Equestria? Why can't I see my friends? A portal right next to me, one way or double, I'd use it to no end. When I get there to the land of the ponies, for once I'll feel happy. Someday we'll find it, the pony connection, the shippers, the cloppers, and me. I'd frolic with Fluttershy, have tea time with Twilight, and ask Derpy on a date. Write love letters to Rainbow Dash, tell her they're from Applejack. I really cannot wait. What's so fantastic that makes us so spastic? It's very plain to see. Someday we'll find it, the pony connection, the shippers, the cloppers, and me. All of us into their world, I'm going to marry a pony. I'll take my rightful place as Prince of Equestria, with two royal sisters beside. Ponies will cry out, "We think you're awesome. Can we all be your bride?" I know it's silly, but I still believe it. I see them in my dreams. Someday we'll find it, the pony connection, the shippers, the cloppers, and me. La da 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 da